Otawa zero kuhiti mala.
Oh, la 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 la.
Kete watana so harukulla makara kuzo batuna. Kara jakite mina akakansu ya batana. Say zamu to gaske ba wata ada na ganta da farko na so ta atake in ba ke masarautar mata hankali kin dauke yau da sa'anar ta su ba wani mai kwace ba wani mai kwace Kar da kitse mina a masoyiya zaya fatan raina.